الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan mun dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 11 ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na ash-shaykhul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-qahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am waye tambayar dan uwa shine mutun yana da rashin lafiya misali asma da abin da yake kama da haka a irin wannan lokaci yanayi wanda yake na sanyi janaba ta same shi to sai yake tsoron cewa idan yayi amfani da ruwa to wannan asmin din tashi za ta iya motsawa ko za ta karu ko kuma za ta yi jinkirin warkewa shin yin haka wannan yana halitta masa yin temama to abinda muke so mu sani daman ita temama tana da sababi guda biyu waɗanda suke halitta yin ta akwai sababba guda biyu waɗanda suke halitta yin temama sababi na farko shine rashin ruwa lokacin sallah yayi ka nema ka buga ka rasa to anan ya halitta kai an halitta maka yin temama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min alga'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min al-aya anan ubangiji ta'ala ya bayyana mana sababin abin da ke halitta mana yin temama shine rashin ruwa shine yace wa in kuntum marda yake cewa idan kun kasance ba ku da lafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko kuma dayan ku wato ya dawo daga biyan bukatarsa ya je yayi tsugunni to ya zo aula mastumun nisa'a, ko kuma kuka kusanci iyalinku, an gane ku, babu ruwan da za ku yi waka. Aula mastumun nisa'a sai ce falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwan da za ku yi tsarki da shi. Ubangiji ta'ala ya ce fata yamma musa idan ƙwayi ba, wato ku shafi fuskar ƙasa wadda take tsarkakakka, ma'ana shi ne ku yi taimama. An gane ko kenan. A baya da ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban sai ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ubangiji ta'ala ya ce ku shafi fuskokinku sai ya ce da hannuwanku. Me ake nufi da hannu? Shine tafin hannu. Da wannan ƙasa da kuka shafa, Ubangiji ta'ala ya ce ku shafi fuska kuma ku shafi tafukan hannu. To wannan aya ita ce take tabbatar da cewa sababin abin da yake halitta yin taimama, sababi na farko shine rashin ruwa, sababi na biyu wato shine garuwan amma mutum baya da ikon yin amfani da shi. Menene rashin iko game da yin amfani da shi? Malaman sun yi bayani suka ce duk mutumin da yake jin tsoron faruwar rashin lafiya a jikinsa in har ya taɓa ruwa, ko kuma daɗuwarta, ko kuma jinkirin warkewa, to anan yana halatta ya taimaka. An gane ku? Wannan yana daga cikin abin da yake halatta ma mutum ya taimaka. A ƙarƙashin waɗannan sabubba malamai sun zano abubuwa da dama ya kai kusan bakwai. Yana daga cikinsu shine kasancewar lokacin da mutum yake cikin tafiya, misali akwai ruwa tare da shi, to sai dai ruwan ya kasance ɗan kaɗan ne, kana jin tsoron kafin ka kai inda wato za ka samu ruwa cewa kishirwa tana iya cin maka. An gane ko? To anan sai ka daina yin amfani da ruwan, sai ka yi taimama domin wannan ruwa ya zame maka na sha ne har ka kai inda za ka samu. Misali na biyu, kamar misali mota tana buƙatar ruwa kuma ga ya lokacin sallah ya yi, ruwan duka bai wuce ba ka zuba ma motar ka kafin ka kai inda za ka samu, to anan sai ka zuba mata sai ka yi taimama ka yi sallah. Don haka amma waɗannan sabubba biyu na farko wannan su ne asali kenan abubuwan da suke halitta yin taimama, in ma ya kasance wato ga ruwa mutum baya da ikon yin amfani da shi, ko kuma ya kasance kwata-kwata wato mutum ya rashi ruwa. Kenan shi ne a nan ƙarƙashin wannan suka zano sababin da yake halitta taimama cewa kusan guda shida ne. Sababi na farko kenan sai ka ce faqadul ma'i mutlaqan, rashin ruwa kwata-kwata, ka buga baka samu ba, to wannan ya halatta kai taimama. Sababi na biyu, jin tsoron hallaka a karan ka, jin tsoron abinda zai taba lafiyarka ko abinda zai taba dukiyarka, cewa in har ka tafi neman ruwa ga kayanka a ajiye dukiya ce, kana jin tsoron in ka tafi neman ruwa wani zai iya zawa yayi gaba da ita, to anan sai ka daina zuwa neman ruwan kai taimama kai sallah. Ko kuma kasancewar kana jin tsoron abinda zai taba lafiyar ka tsakaninka da inda zaka je ka samu ruwa, akwai wasu ƴan fashi ko kuma akwai wasu namun daji waɗanda za su iya taba lafiyar ka, to anan ya halatta kai taimama ka daina neman ruwa. Sababi na uku shine kasancewar ruwan da ke akwai tare da kai ruwa ne wanda yake dan kadan, kana buƙatar shan shi, wanda kafin ka je inda zaka samu ruwa kishirwa tana iya cin maka wanda za ta iya kai ka zuwa ga halaka, to a lokacin nan sai ka daina yin amfani da ruwan ka bar shi domin shan ka, kenan kai taimama kai sallah. Sababi na hudu shine jahiltar inda zaka samu ruwa. An gane ku? Jahil idan lokacin da mutum ya zamanto yana da rashin sani game da samun ruwa, kwata-kwata ka jahilci a ina ne za ka je ka samu. Yana daga cikin kwatancin haka mutumin da ya manta ruwa wato a cikin kayansa, kana da ruwa amma ka manta kana da shi, to a lokacin nan mutun yayi timama yayi sallah shi ma ba maganar ya saki. Sannan sababi na biyar shine suka ce jin tsoron halaka game da yin amfani da ruwa. Kamar misali kana jin tsoron in kai amfani da shi rashin lafiya za ta iya samun ka, ko kuma za ta karu, ko kuma za ta yi jinkirin warkewa. Sababi na shida an gane ko kenan wannan shine sai mutum ya daina yin amfani da ruwa ya yi taimaka. Kamar yadda shi dan uwa ya tambaya kenan mutum ne yake da rashin lafiya ta asali kuma wannan lokacin sahi ne janaba ta same shi. Yana jin tsoron in ya yi amfani da ruwa ya yi wanka zai cutu. Sannan baya da abinda zai zazzafa ruwa, in akwai abinda za ka zazzafa ruwa dole ka zazzafa shi sannan ka yi wanka. Kenan in babu abinda za ka wato zazzafa ruwan sai ka yi jin wannan sai ka yi timama ka yi sallah kenan. In rana ta huto sanyi ya dan daga in yaso sai ka zai sai ka yi wanka. Sababi na shida shine lokacin da wato rauni ya hada jikin mutum ko su kuraje a cikin gabbai waɗanda suke na alwala ko kuma jikin mutum gaba daya, to wannan shi ma an halitta masa yin timama. An gane ko in ya zamanto mafi yawan jikin mutum rauni ne wanda ba zai iya sanya ruwa a jiki, to wannan shi ma an halitta masa yin timama. Wannan shi ne kenan kamar bayani ɗaya bayan ɗaya da malamai suka mai da sababin guda shida, amma asali dai biyu ne kenan: rashin ruwa ko kuma ga ruwan amma babu ikon babu halin yin amfani da shi domin rashin lafiya da abin da ya kama da haka. Na'am. Ba maganar ya waiwaiwai tambayi mamu, in ya waiwaiwai tambayi su ya bata sallar shi. A inda zai tambayi mamu sai in a ƙarshe bayan an salimce shi yana kokwantar sallah ta cika ko bata cika ba, a lokacin nan ne zai iya tambaya wai yaya sallar tamu take ciki. Amma haka kawai ana cikin sallah ya samu kokwanto ya waiwaiwai tambayi mamu, in yayi haka ya bata sallah. Wai hukuncin gina kabari ma'ana a dan daga wata katanga da abin da ya kama da haka haramun ne, wata kwata baya halatta shi kabari, hatta da kawo wata kasa a kara mishi haramun ne baya halatta. Kamar da ake kawo wata tsakuwa a zuba da abin da ya kama da haka haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya yi hani game da wato shine wato gina kabari, an gane ko ma'ana a gino shi da tubali a daga shi ko a sanya masa siminti ko a sanya masa fenti da abin da ya kama da haka, wannan duka ya saba ma shari'a haramun ne kwata kwata baya halatta. Shi kabari abin da yake a sunnance a shar'ance kasar da aka tuno ita ce za a maida, kuma ita kanta ba za a tilata ba, in ta yi yawa ma sai dai a rage. Ba a buƙatar tsawon kabari ya wuce ɗani ɗaya, an gane ku, ba a buƙatar ya wuce ɗani ɗaya gaba sama, domin wannan tila ƙasa akwai rudar jama'a. Kamar yanda waɗanda suke yaudarar jama'a, waɗanda suke sunnanta ma jama'a hanya ta hallaka shine bauta ma wani Allah, su ne suke girmama kabari, a zo a mai a gina ƙubba a kansa, a zo ana ta abubuwa waɗanda suke na shirka da bid'a. Don haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mazai tushe irin wannan kafa, ya hana wato shine shafe kabari da wani siminti ya daga shi da gina shi da tubali a daga shi, wannan kwata kwata baya halatta haramu ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen faɗarsa da malam ke cewa wala naqulu la yaduru ma'al imani zambul liman amila. Malam yake cewa mu ba ma faɗa a aqidar ahlus sunna wal jama'a mu ce zinubi wato baya cutarwa ga wanda ya aikata shi tare da imanin sa, ma'ana baya rage imani, yace mu wannan ba ma fada ba aqidar mu bace. Aqidar ahlus sunna wal jamaa aiki na zunubi, wato yana cutarwa ga duk wanda ya aikata shi, yana tauye masa wato imanin sa. Wannan raddi ne mallan yake ga murji'a, yana mai da martani ne ga wasu jama'a wanda ake kiransu al-murji'a, wanda suka fitar da ayyuka daga cikin imani, cewa imani daban aiki daban. Su suka ce imani wato ayyuka nagari, ma'ana da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya ƙara imani, suka ce kuma ayyukan sako ba sa rage imani. Don haka suka ce in dai kayi kalimatu shahada, ka ce la ilaha illallah, ko baka taba sallah, baka taba azumi, wani aiki na ibada daidai da misqalar zarra baka taba aikatawa, suka ce gobe kiyama muku marka aljanna, tunda dai kayi kalimatu shahada. Suka ce duk wani aiki na sako da zaka aikata, ko ma menene, in dai kayi kalimar shahada baya rage ma imani, kuma baya hana ka shiga aljanna. To wannan ya saba ma Al-Qur'ani da Sunna, don haka shi aiki yana daga cikin musamman iman. An gane ko ba a rabo suke, aiki da imani a hada suke. Don haka Ubangiji ta'ala yake hada su a gu daya, innal ladhina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari. Don haka imani baya gaskata, dole sai mutum ya aikata abinda shi imani ya koyi, wannan kalmar shahada ta kunsa, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Don haka mutum ya yi furcin da kalma ta la ilaha illallah, in dai baya sallah, baya azumi da sauran ayyuka na ibada, wannan ba a kiran shi musulmi. Don haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa, wato aiki na zunubi yana cutar da bawa, an gane ko, game da imaninsa kenan. In ya aikata aiki na zunubi, wannan yana tauye masa imani. Domin karanta gaba ta gaba, duk da cewa a ƙarshen lokaci ne kenan za mu biyo ta kanta insha Allah, sai mu dasa darasi ne. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhiluhum al jannata bi rahmati wa la na'manu alayhim wa la nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alayhi wa la nuqannibuhum wa la amnu wa li iyasu yanqulani am millati al islam wa sabilu al haqqi baynahuma li ahli al qibla ولا يخرج العبد من الايمان الا بجهود ما ادخله فيه والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والايمان واحد واهله في اصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ما لم الله يجي كنسا نفدا ما لن يجي ونرجو للمحسنين من المؤمنين يجي منا كونا منا فاتا أقوم الله سبحانه وتعالى للمحسنين wato ga masu kyautatawa tsakaninsu da Ubangijinsu. Minal mu'minina, daga cikin mu'minai, muna kauna muna fata an yi afuwa anhu, Ubangijinsu ya yi musu rangwame game da laifukansu. Wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi, kuma ya shigar da su aljanna, wato da jin kansa. Wannan shine iya abin da yake kanmu, ƴan uwanmu mu'minai waɗanda suka dauci manyan laifuka, suka mutu basu tuba ba. An gane ko, suka mutu basu tuba ba. To a aqidar ahlus sunna wal jamaa, iya abin da yake kanmu shine mu ringa musu kauna, muna fatan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu rangwame, ya shigar da su aljanna da jin kansa. An gane ko, shine yace wa narju, yace muna kauna muna fata lil muhsinina ga masu kyautata alakar da take tsakaninsu da ubangijinsu shine bauta masa kadaita shi a cikin ibada minal mu'minina daga cikin mu'minai duk laifukan su yace muna fatan an ya afuwa anhum Allah ya musu rangwame don haka ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da wannan sifa shine wato rangwame kamar yanda yace wa inna Allah la'afuwun ghafur lalle ubangiji ta'ala mai matukar rangwame ne game da bayinsa kuma mashikai ne game da mu'min duk girman laifin bawa in an danganta shi zuwa ga jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala da rangwame nasa wannan ba komai bane ba bai rage ubangiji subhanahu wata'ala da komai kamar yanda a cikin hadisi sahihi hadisi ne al-Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa mai girma da daukaka ubangiji ta'ala ke fada yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali yabna adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam matukar wato kana roko na kana kaunar abin da ke guna na jin kai ubangiji ta'ala yace ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali zan gafarta maka duk abin da ka aikata ubangiji ta'ala yace kuma ba tare da na kula ba bai kai komai ba abu na jiwo wani subhanahu wa ta'ala sannan ya ci gaba da cewa ya kai dan adam inda a ce zunubanka na kai kadai wato zai kai gizagizai na sama a yawa zai kai girgije na sama a yawa sannan ka roki ni gafara ubangiji ta'ala ya ce zan gafarta maka ba tare da na kula ba ko kuma law balagat dhunubuka anana sama inda a ce zunubinka na kai kadai zai kai iya abin da ya bayyana gare ka abin da kake hangowa wato a cikin samaniya tun daga duran kasa iya inda ganin ka ya tsaya a ce gaba ɗaya a shimfiɗa duran kasa zunubinka ne na kai kadai ubangiji ta'ala ya ce in ni ka roki ni gafara ya ce zan gafarta maka kuma ba tare da na kula ba a ƙarshe sai ya ce ya kai dan adam inda za a wayi gari kiyama ka zo mun da cikin ƙasa gaba ɗayanta da laifuka cewa naka ne kai kadai sannan ka haɗu da ni halin baka haɗa bautata da wani baka shirka ubangiji ta'ala ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira yace rantsuwa nake da girma na da buwayata ubangiji ta'ala yace zan zo maka da cikin ƙasa da gafara a wayi gari kiyama a ce kai kadai zunubinka ya kai cikin wato ƙasa gaba ɗayanta in dai mutum baya shirka to ubangiji ta'ala zai iya gafarta masa don haka shine malam yace wa narju yace muna kauna muna fata lil muhsinina ga masu kyautatawa tsakaninsu da ubangijinsu minal mu'minina na mu'minai an ya afuwa anhu muna fatan Allah ya musu rangwame game da laifukansu wayudkhiluhumul jannata bi rahmatihi kuma ya shigar da su aljanna da jin kansa saboda ita aljanna tana da sababi an gane ko ita aljanna gida ne wanda yake na ubangiji subhanahu wata'ala shi ya gina shi kamar yanda yace wato wallahu yad'u ila daris salam wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayinsa ila daris salam anan ga aka jingina dar zuwa salam assalamu sunan wane ne sunan Allah ne kina wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidanshi kenan gidanshi da ya gina saboda su ita ce aljanna ko kuma ila daris salam zuwa gidan aminci an gane ko kuma ila daris salam zuwa gida wanda yake na yada sallama domin ya faɗa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar to aljanna gida ne na musamman wanda ubangiji ta'ala ya gina shi ya tanade shi wato gabayin da suka yi masa da'a to sai ya sanya cewa shi dacewa da wannan gida yana da sababba sababi na farko shine imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu shine ayyubiyo baya da ayyuka na gari. Idan mutun yayi imani sannan ya aikata ayyuka na gari, waɗannan abubuwa biyu sune sababin shiga aljanna gobe kiyama. Kamar yanda ayoyi sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani, na daga cikin su innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Cai innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijin su suka gaskata manzannin sa, sai ya ce wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari, sai ya ce kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Aljanna ta firdaus ta kasance gara ce ta su wanda Ubangiji ta'ala ya shirya musu a gobe kiyama. Haka a can Ubangiji ta'ala na faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Cai man amila salihan min zakarin aw unsa, duk wanda ya aikata aiki nagari namiji ko mace, sharadi sai yace wa huwa mu'min, halin yana mai imani. Ubangiji ta'ala yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mun yi alƙawarin rayar da shi rayuwa daddada tun daga nan duniya. Ubangiji ta'ala ya ce in kiyama ta yi kuma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, za mu sakauta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Haka a can cikin suratu Baha Ubangiji ta'ala na faɗa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Ubangiji ta'ala ash-shahid sai yace wa man ya'tihi mu'minan, duk wanda yazo ma Ubangiji ta'ala a ranar kiyama halin yana mu'mini, qad amila as-salihati kuma tabbas ya aikata ayyuka nagari, sai ce fa ulaika lahum ad-darajatul ula, waɗannan su ne suke da matsayi madaukaki a wannan yini na alkiyama. Sai ce jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, ita ce aljanna wadda take ta mazauni, wanda ƙuramu na gudana karkashin itacenta da binayenta. Ubangiji ta'ala ya ce kuma in sun shiga masu dawwama ne a cikinta. Sai ce wa zalika jazaa'u man tazakka, wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkaka game da ayyuka na zunubi, sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. To in waɗannan abubuwa biyu sun haɗu, imani da aiki na gari, to su kadai ba sa cancanta ma bawa shiga aljanna, sai ya haɗu da abu na uku shine jinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan babu wanda aikin shi ya isa ya shigar da shi aljanna a ranar kiyama kuma ya tsiratar da shi game da gidan wuta, duk matsayin bawa, saboda ba wanda yake bauta ma Allah hakikanin bauta masa, hatta da manzannin Allah kwatantawa ne suke. Kai gaya a ce ka bauta ma Allah dari saman dari, wannan babu. Don haka ake cewa dan adam tara ne baya cika goma. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake faɗa ga sahabbansa yake cewa da su saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله او كما قال مزان الله yace saddidu, wato ku yi kokari ku daidaita aikin ku, ma'ana ku yi kokari ku dacewa sunna. Wa qaribu, mazan Allah yace ku kwatanta, ma'ana dokokin da aka dora muku ku kwatanta. Mazan Allah sai yace wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali, babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda zai samu tsira a ranar kiyama a sababin aikin shi, ma'ana babu wanda aikin shi ya isa ya fitar da shi a ranar kiyama. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, ko kai ya manzon Allah aikin ka bi kai matsayin ya fitar da kai a ranar kiyama? Manzon Allah yace wala ana, yace wallahi ko ni aiki na yayi kadan ya tsiratar da ni a ranar kiyama. Yace illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli, sai idan Ubangiji na ya lullube ni da jin kansa da kyautar shi, ni ma zan kai labari. Don haka sababin shiga aljanna imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan aiki aikata ayyuka na gari. an gane ku waɗannan abubuwa biyu in sun haɗu da na ukun shine jinkan Allah subhanahu wataala sai a dace da gidan aljanna to shine anan yace wayudkhiluhumul jannata bi rahmatihi wato ubangiji ta'ala muna fatan ya shigar da su aljanna wato da jin kansa sai yace wala na amanu alaihim yace amma fa mu wato ba za mu amince musu ba mu ce shikenan kawai ai su wane yan aljanna an gane ko wala na amanu alaihim wato ba ma amince musu game da azabar Allah talala da ubangiji ta'ala yake ma bayin sai yace ba ma amince musu kenan ba za ka amince ba ka ce wane ya kai labari wannan kwata-kwata baya dacewa ya saba mu aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar inda can ubangiji ta'ala yake faɗa afa aminu makarallah fala ya'amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ubangiji ta'ala yace yanzu sun amince ma wato talala ta ubangiji subhanahu wata'ala ai babu wanda ke amince ma talala ta ubangiji subhanahu wata'ala sai mutanen da wato suka tabi waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama don haka shine yace wala na amanu alaihim ba ma amince musu game da talala ta ubangiji subhanahu wataala kuma wala na shahadu lahum bil janna malan yace kuma ba za mu shaida gare su cewa ɗan aljanna saboda sanin ɗan aljanna sai ta hanyar wahayi mun gane ko duk abin da mutun yake ba maganar ka shaida ka yanke shakka ka cewa na ɗan aljanna ne sanin ɗan aljanna sai ta hanyar wahayi Allah ya isar ma manzansa ya bayyana ma manzansa cewa da wane da wane da wane da wane da wane daga cikin sahabbanka ɗan aljanna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci daya ya zano mutum 10 daga cikin sahabbansa manzon Allah ya ce dukkan su ɗan aljanna ne farko Abu Bakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali sannan Talha sannan Zubair sannan Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan Sa'id ibn Zaid sannan Abdurrahman ibn Auf sannan Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah waɗannan 10 a lokaci guda manzon Allah ya zano cewa ɗan aljanna ne dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana da dama daga cikin sahabbansa cewa ɗan aljanna ne don haka sanin cewa wane ɗan aljanna ne sai ta hanyar wahayi komun kyautatawar bawa duk abin da yake nagari kai ko yana sujada ya mutu ba maganar ka cewa na ɗan aljanna ne in ka san abin da yake bayyana ai baka san abin da yake koyi abin da yake cikin zuciyar bawa sai dai kawai ka kyautata masa zato game da jin kan Allah subhanahu wataala lalle ya mutu akan wata alama daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe za a masa fatan samun rahama ta ubangiji subhanahu wataala amma ba za a yanke shakka a shaida cewa wani dan aljanna ne shine yace wala na shahadu lahum bil janna yace ba ma shaidawa gare su mu ce ɗan aljanna ne a yanke kawai mu ce ɗan aljanna ne yace wannan ba za mu yi ba saboda ya saba ma wato alqur'ani ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kuma wasu suna da awar ɗan aljanna ne sai ka ji mutum ya buɗe baki ya ce maka shi ɗan aljanna ne me yasa sai ya baka wasu dalilai domin an bashi wurdi kaza yayi an bashi kaza yayi kawai shi tabbas dan aljanna to ko shi wanda ya baka wurdin ka san da abin da ya cika sannan abin da ya cika sai Allah abin da ke cikin zuciya yake banta da ubangiji subhanahu wataala don haka ita kuma nagarta ta hakika tana da alaka da abin da ke cikin zuciya sai dai ka ce wani muna zaton mutumin kirki ne a iya abin da ya bayyana gare mu ba za ka tsarkake bawa ga ubangiji saboda Allah shi kadai yake da sanin abin da ke cikin zukatan bayi kamar yadda yace innahu alimu bi zati sudur sai yace wa nastaghfiru li musiihim malan yace muna roƙon gafara ta ubangiji subhanahu wataala li musiihim wato ga mai mugunta aiki daga cikin mu'minai duk wanda yake mugunta aiki daga cikin mu'minai muna roƙon Allah ya gafarta masa laifinsa an gane ku muna roƙon Allah ya gafarta masa laifinsa yace wa naqafu alaihi amma fa muna ji masa tsoron kamu na ubangiji duk mutumin da yake aikata miyagun ayyuka ya mutu bai tuba ba to muna ji masa tsoron kamu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma za mu roƙa masa gafara. Wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk laifin bawa, duk aikin safan da yake aikatawa, idan ya mutu akan wannan aiki bai tuba ba, to rashin tuban shi baya hana cewa ka roƙa mai gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Matukar aikin ba aiki bane wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci. Shine muka yi bayani a baya, ko da kofin giya mutum ya mutu a hannunsa a matsayin shi na musulmi, an gane ku, to haƙƙi ne nashi akan mu mu roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu yi masa wankan gawa, mu sanya masa likkafani, mu yi masa sallah ta gawa, mu kai shi mu binne shi a makabarta ta musulmi, irin yadda ake ma kowane musulmi janaza, haka za mu yi masa. Kuma mu yi masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa laifinsa. Illa kawai ta bangaren yin sallah, malamai suka ce masu daraja sai su koma gefe, kamar manya-manyan malamai waɗanda suke masu daraja sai su koma gefe, ma'ana ba za a sa wani mai daraja ya yi masa sallah a gaba. Menene hikima don ya zame ma sauran jama'a wa'azi? An gane ku, sai a samu wanda dai ba kowa bane ba sai ya yi masa sallah. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon musulunci yakan kaurace yin sallah ga mutumin da ya mutu da nauyin bashi a kan shi. Menene hikima don manzo Allah ya tsawatar da jama'a su guje ma hadarin bashi? Sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum, kuma dan uwanku sallah ni bazan masa ba. To dan haka anan malamai suka ce duk wani mai ayyuka na sako idan ya mutu bai tuba ba, to ba a buƙatar manya masu daraja su zo su yi masa sallah, sai a samu wasu can su yi masa. Menene hikima don ya zame ma sauran jama'a wa'azi? Kenan kun ga dai su malam wane ba su ma wane sallah ba, kenan kowa sai ya shiga hayyacinsa. To don haka Shekul Islam Ibn Taymiya Allah ya ji kansa yake cewa in har kai liman ka kaurace baka masa sallah ba, to ana buƙatar kuma a buye, wato kamar ana buƙatar kuma kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa, domin ya zamanto ka hada tsakanin kyawawa guda biyu. Wannan bangare ka ki masa sallah domin ya zame ma sauran jama'a wa'azi, bangare na biyu kuma ka masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. To shine anan yace wa nastaghfiru li musii, malam yace muna roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala li musiihim, ga mai mugunta aiki. Aqidar ahlus sunna wal jama'a kenan, duk mutumin da ke manyan laifuka in ya mutu bai tuba ba, to wannan yana da haƙƙi akan mu dai na mu ci gaba da yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. Sai ya ce wa nakhafu alaihim, amma tare da haka muna ji musu tsoron kamu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace wala nuqanniduhum, ba za mu yanke musu kauna game da jin kan Allah. An gane ku, domin ba a shiga tsakanin halshe da haƙuri kamar yadda Hausawa suke faɗa, don haka tsakanin bawa da Ubangiji ba a shiga, duk laifin bawa tsakanin shi da Ubangijin shi ba a shiga. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa wani ne yake da aboki, kamar yadda yake cikin dohuwar riwaya mai tsawo, yana aikata ayyuka na saban Allah. Shi wannan abokin na kwarai sai yake gargadin shi, yake jan hankalinsa, shi kuma sai ya ce masa barni dai tsakanina da Ubangijina, yana masa yau, yana masa gobe, yana masa, kai wata rana sai ya kosa, sai ya fusata, sai yake cewa Allah ba zai gafarta ma wannan ba, bayan da za a yi Allah ya gafarta ma wannan. Ubangiji ta'ala sai ya turo sako ga annabin lokacin, Ubangiji ta'ala ya ce man zallazi ya ta'alla alayya, Allah a gafira li fulan, wane ne yake bugun gaba a kaina yake rantsuwa cewa ba zan gafarta ma wane ba? Ubangiji ta'ala ya ce ma annabin ka shaida ma wane na gafarta masa, shi kuma mai faɗar haka Allah ya ce na zubar da ayyukansa. Kaga yana bugun gaba, yana ma Ubangiji karantsi wai cewa Allah ba zai gafarta ma wani ba. To Ubangiji ta'ala ya yi wahayi ga annabin wannan lokaci, ya ce ka shaida ma wannan bawa nawa ce na gafarta masa, shi kuma mai faɗar haka Ubangiji ta'ala ya ce na zubar da aikinsa gaba ɗaya. hadisi ne tabbatacce, man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfira li fulan, ubangiji ta'ala yace na gafarta masa, shi kuma wannan ubangiji ta'ala yace na zubar da ayyukan sa. To dan haka shine malam yace wala nuqalliduhum, duk laifin bawa idan ya mutu bai tuba ba, ba ma yanke masa kauna game da jin kan Allah, ba ma yanke masa kauna game da jin kan Allah. Don haka a ka'ida, a aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda yake aikin sako ya mutu bai tuba ba, me kalmarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga dama sai ya rangwamta masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi bakin gulgudan laifin sa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wa man asaba min zalika shay'a thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu, a hadisin Ubada ibn Salim. Manzon Allah da yace bai'uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasrifu wala tazunu wala taqtulu, yake cewa wala taqtulu anfusakum, sai yace wala ta'tu bi buhtani tabtarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin, sai yace faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ukiba fid dunya fa huwa kafaratul lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqaba, duk wanda yake sata ko yake zina ko yake kisan kai ya aikata dai wani aiki na sako ya mutu bai tuba ba, manzon Allah yake cewa wato sun masatarullahi, sannan ubangiji ta'ala ya lullube shi ba tare da an cirke shi ba, yace fa huwa ila Allah, lamarin shi na ga ubangiji, in sha'a afa anhu, in Allah ya ga dama yayi masa rangume, wa in sha'a aqabahu, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi bakin gurgudan laifin sa. Hadisin yana cikin sahihul bukhari a cikin kitabul iman. To dan haka shine malam yace wala nuqannidu, yace ba ma yanke musu kauna game da jin kan Allah. To dan haka ita gafara ta ubangiji subhanahu wataala, ko kuma mu ce rangwame na ubangiji subhanahu wataala ya gafarta ma bawansa, yana da wasu sabubba guda 11 da malamai suka zani, wanda sabubba ne guda 11 waɗanda suke cancanta ma bawa samun rangwame da gafara ta ubangiji subhanahu wataala. Sababi na farko shine kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wataala, domin duk wanda ya tuba ya kyautata tuba, to duk laifin da yayi gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya rangwamta masa. Kamar yanda a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina la yaduna ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجه تعالى يجي باي ولن دسكي نغري ولن أكي كران سيباد الرحمن. وجه تعالى يجي والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر, sune waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da Allah, ma'ana ba sa shirka da ubangijinsu. Sannan sai ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, wato ba sa kashe rai wanda Allah ya hana a kashe sai in ta cancanci kisa. Ubangiji ta'ala ya ce kuma wala yazununa, kuma ba sa zina. Sai ya ce wa man yaf'al dhalika yalqa athama, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan to zai hadu da wato zunubi mai girma, yudha'afu lahu al'azabu yawmal qiyama, wanda za a lullumka masa azaba a ranar kiyama a sababin wannan laifi. Wa yakhlud fihi muhana, kuma zai dawwama a cikin azabar yana wulakantacce. Ubangiji ta'ala sai ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana ya kyautata imani da ubangijinsa, wa amila amalan saliha ya aikata aiki nagari, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan su ne Allah ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Sai ce wa kana Allahu ghafurar rahima, ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma mashi kai ne game da bayan samoni. Kaga wannan aya tana nuna cewa sababin samun rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine tuba. Duk wanda ya tuba Allah ya rangwamta masa duk laifin da yake. Bugu da ƙari kamar yanda hadisi ya tabbatar game da ma'anar wannan aya, ayyukan da bawa ya aikata na miyagun ayyuka sai Allah ya rike su su koma ayyuka na barai. Tare da cewa na daga cikin ma'anar ayar shine ma'ana ayyukan da mutum yake da miyagun ayyuka in ya tuba to Allah sai ya canza masa sai ya koma kan ayyuka waɗanda suke na kwarai kenan waɗancan miyagun ya bar su kenan. Wannan shine sababi na farko kamar yanda a can cikin suratul Maryam yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Sannan sababi na biyu shine wato roƙon gafara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Matukar mutum yana yawaita istighfari to zai haɗu da rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ubangiji ta'ala bai zaman toba mai azautar da su halin suna roƙon shi gafara. In dai kana yawaita istighfari to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai rangwamta maka ya fi maka laifukanka. Sannan sababi na uku wato shine kyawawan ayyuka. Mutum ya yawaita kyawawan ayyuka, ayyuka nagari, domin kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka. Duk lokacin da mutum yake aikata ayyuka na ibada to waɗannan ayyukan suna tafiyar da miyagun ayyuka. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga Mu'az yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta, sai yace wa atibis sayyi'ata lahasanata tamuha. Ash-Shafi sai yace wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, sai yace wa atibis sayyi'ata wa atibis sayyi'ata lahasanata tamuha. Wato ka biya ma mummunan aiki da kyakkyawa, wannan kyakkyawan sai ya shafe mummunan aiki. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa aqimis salata darafai nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka suna gusar da wato miyagun ayyuka. Kina anan sai mu gane sababi na uku wato shine yawaita ayyuka waɗanda suke kyawawa, wannan sukan kai bawa zuwa samun rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, miyagun ayyukan Allah ya fi masa. Sababi na hudu wato shine musibu waɗanda suke na rayuwa da suke samun bawa, irin abubuwan da Allah yake jarraba bawa da shi na bala'i da musiba, to wannan yana gusar masa da duk wasu miyagun ayyukan sa, yakan cancanta masa samun rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah yake cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin wala adan hatta shawkatu yushafuha illa kaffara Allahu biha min khataayahu aw kama qala. Manzo Allah yace babu abin da ke samu musulmi, an gane ko ma yusibul muslim, ba abin da ke samu musulmi min nasabin, manzo Allah yace na gashiya, an gane abu na farko yace min nasabin na gashiya, wala wasabin ko rashin lafiya, wala hammin ko wani bacin rai, wala gammin ko wata damuwa, wala azan ko wani cutarwa. Manzo Allah yace hatta shawkatu yushafuha, yace daidai da kaya da ake takawa. Manzo Allah yace in musulmi ya taka illa kafara Allahu biha min khataayahu, face sai Allah ya kankare masa zanubansa. Daidai da kaya in mu'mini ya taka, taka kayar nan sai ya zame masa sababin kankare masa laifi. In rashin lafiya ka kwanta, wannan rashin lafiya za ta janyo ma rangwame ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, duk wasu laifukan ka sai Allah ya yafe maka. In gajiya kai akan ayyuka waɗanda suke na kwarai, Ubangiji ta'ala yakan kankare maka laifukan ka a sababin wannan gajiya da kai. To dan haka wannan yana nuna mana duk wasu musibu da suke samun bawa a rayuwarsa to wannan sukan kankare masa laifuka ya samu rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shine sababi na hudu. Sababi na biyar wato shine fitina ta kabari, azaba ta kabari da Allah yake ma mumini, to wannan takan kankare masa laifi. Za a wayi gari kiyama, duk wata azaba da ya cancanta an riga an gabatar da ita, an gane ko ita ma tana daga cikin abin da ke kankare ma bawa laifukan sa. tare da cewa an sunnanta mana mu nemi tsari na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da azabul kabari domin bala'i ce. Kenan wannan wanda ya mutu da sauran laifuka to a cikin kabari ake yi da sa masa kamar wanda yake mumi, wanda kenan ya riga ya mutu duk ayyukan da yayi basu kankare masa ba, ida ba kankare masa laifukansa, to wannan idan ya hadu da azaba ta kabari to za ta yi da sa kankare masa laifukansa. Sababi na shida wato shine addu'a ta muminai da roƙon gafara da suke ma ɗan uwansu muminai a halin suna raye ko bayan mutuwa. Addu'a da ake ma bawa da neman gafara da ake masa yana raye ko yana mace, wannan sababi ne na samun rangwame na Ubangiji Subhanahu wataala. Don haka aka shar'anta mana sallar gawa, mu roƙa ma shi wannan bawa da muke masa sallah gafara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da rangwame da addu'ar da aka sunnanta mana na cewa mu ma ɗan uwanmu suna raye ko suna mace, to wannan shine sababi wanda yake na shida. Sababi na bakwai wato shine abinda ake aika ma mutum bayan mutuwarsa na kyauta, ma'ana misali kamar addu'a da ake masa da sadaka wadda take jariya, sadaka jariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yana daga cikin hanyar da aikin bawa baya yankewa bayan mutuwarsa shine sadaka jariya. Kamar misali da za a gina ma mutum, a gina masallaci da sunansa, ko a gina makaranta, ko a gina rijiya, ko a dasa wata itaciya, da duk abin da yake kama da haka, to wannan shi ma yana daga cikin sababbin abin da ke sanya bawa ya samu rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, irin wannan wato ayyuka na lada da ake tura masa bayan mutuwarsa da sadaka da ake masa. Sannan sababi na takwas wato shine wato firgici na yinin alkiyama da tsanance-tsanancenta, domin shi firgici da tashin hankali na yinin alkiyama to wannan rangwame ne ga mumini, yakan janyo rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ga mumini. Sababi na tara wato shine wato in an ketare siradi to akwai wata gada inda ake, in an ketare siradi to akan tsaida jama'a waɗanda suka cancanci shiga aljanna, domin duk wanda ya ketare siradi to makomar shi aljanna, to kafin a shiga aljanna akwai wata gada da ake tsare jama'a, anan za a yi kisas, an gane ko za a yi kisasi juna da juna, kowa a duk wanda ka zalunta da duk wanda ka wannan kishi anan za a yi kisasi kenan a yafe ma juna, ya zamanto an wanke zukatan bayi, ba a buƙatar ka shiga aljanna kana jin haushin wani dan uwanka. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce na cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah yake cewa innal mu'minina idza abaru siraka, mu'minai in sun ketare siradi a ranar kiyama, wuqitu ala qambaratin bainal jannati wan nar, manzo Allah yace za a tsaida su akan wata gada tsakanin aljanna da wuta. Manzo Allah yace fa yuqtasu li ba'dihim min ba'd, wato a yi sakayya tsakanin junansu da juna, duk wanda ya zalunci wani a fitar masa da haƙƙinsa a wannan lokaci. Manzo Allah yace fa idza buzibu, idan an tsaftace su wa nuku an tsarkake su, udina lahum fi dukhulil janna, a lokacin nan kuma za a ba su izinin shiga aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su. Sababi na goma wato shine ceton masu ceto, ceton masu ceto sababi ne na samun rangwame a ranar kiyama, kamar yadda ba wannan bayani ya gabata akan ash-shafa'a. Sababi na 11 shine rangwame na mafi jin kan masu jin kai, shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin Ubangiji ta'ala a ƙarshe in mala'iku sun yi ceto, annabawa sun yi ceto, manzanni sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, Ubangiji ta'ala sai ya ce mala'iku sun yi ceto, manzanni sun yi ceto, ba wanda ya rage sai mafi jin kan masu jin kai. Sannan Ubangiji ta'ala zai yi samu wasu bayi daga cikin gidan wuta, sannan akai su aljanna. Waɗannan su ne sababi 11 wato na samun rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan sai malam ya ce wal amnu wal iyasu yanqulani an millati al-islam, wato amincewa ta lalata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yanke kauna game da shin kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yace yanqulani an millati al-islam, suna fitar da mutum daga cikin wato musulunci, mutun ya amince ma ta lalata Ubangiji subhanahu wata'ala, kawai shi ya ta aikata ayyuka na sabo, a kawai shi ya amince, an gane ku, ta lalata Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tuba ba, kawai ya amince ma wato ta lalata Ubangiji subhanahu wata'ala, to yin haka yana fitar da mutun daga cikin musulunci. Da zumun karanta ayat da Allah yake cewa afa aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun, yanzu sun amince ma talala ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, sai yace ai ba wanda yake amince ma talala ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai mutane waɗanda suke tabbabi, waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama. Shine ake cewa al'amunu kenan, an gane ko, al'amunu min makarillah, ma'ana amincewa game da talala ta Ubangiji subhanahu wata'ala, to wannan yana fitar da mutum daga cikin addini. Sannan sai yace wal iyasu, da yanke kauna game da jin kan Allah, mutum ya yanke kauna cewa Allah ba zai ji kansa ba, to wannan shi ma yana fitar da mutum daga cikin musulunci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun, lalle ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai mutane waɗanda suke kafirai. Mutum ya yanke kauna kawai cewa Allah ba zai ji kansa ba, to wannan yana fitar da mutum daga cikin musulunci. Duk girman laifinka, to karka yanke kauna game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka kenan sai malam yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qula, yace hanya ta gaskiya wato ta yake an gane ko, yace bainahuma, yace yana tsakankanin amincewa talala ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma da yanke kauna game da jin kansa, yace li ahlil qibla, wato ga musulmi kenan, ahlil qibla ana nufin musulmi kenan. Me ake buƙatar bawa ya kasance? Ya kasance bainal khawfi war raja, kana tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana kwaɗayin rahamarsa, kenan kai karka ka tsoron ya kai ka matsayin yanda zaka yanke kauna game da jin kan Allah, kuma kada kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ka kashantake akan ayyuka na banza, ya zamanto ka amince ma kamu na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kenan abinda ake bukata bawa ya zamanto tsaka-tsakiya, kana tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana kwaɗayin rahamarsa. Don haka wato daga cikin magabata wani yake sanya misali, yake cewa shi al-khawfu war-raja, tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kwaɗayin rahamarsa, yace kajana hayyat ta'ir, yace kamar fuka-fukai ne na tsuntsu, izastawaya, idan fuka-fukan tsuntsu ya zamanto sun yi daidai, to zaka ga in ya tashi sama zai tashi lafiya, kalbi ya tashi iyayen da yake so. Zaka ga ma wani lokaci tsuntsu a cikin in ya shiga sararin sama zaka ga ya tsaye da fuka-fuka kuma ya yi tsaye a guda, kamar yadda yake cewa awalam yarau ila tsayr fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman, to duk tsuntsun da ya kasance fuka-fukansa lafiya kalau suke daidai suke, to zai yi tashi yadda ya ga dama. Amma idan ya zamanto fuffuke ɗaya ya tawaya, to ba yanda za a yi tashi, an gane ko, tashin ba zai yi ba kyau. In ya zamanto fuffuken ɗaya ya samu illa, to ba yanda za a yi tashi iya yanda yake so. In kuma gaba ɗaya fuka-fukan sun tafi, to wannan kuma shikenan ya mutu, mutuwa ta zo masa. In ya zamanto tsuntsu ba fuffuke, to shikenan. To don haka kasancewar kenan shi mumini ana buƙatar ya daidaita tsakanin tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kwaɗayin rahamarsa. In kana raye kenan haka ake buƙata, mutum ya zamanto yana tsoron azaba ta Ubangiji kuma yana kwaɗayin jin kansa. Amma matukar zaka rinjayar da wani bangare akan wani bangare, to ba yanda za a yi tafiya ta yi. In kuma gaba ɗaya ya zamanto baka kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, baka tsoron azabarsa, to wannan kuma mutum ya zo ƙarshe wal iyazu billahi. A lokacin da ake buƙatar mutum ya rinjayar da wani bangare akan wani bangare, shine lokacin da mutum ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa, mutum ya fada cikin wani yanayi na rashin lafiya da abin da ya kama da haka. to ana bukatar mutum ya rinjaye da bangare na kwadayin rahmatu ubangiji subhanahu wataala akan tsoron azabashi, domin ubangiji ta'ala da kansa yake fada yana cewa ni ina gun zatan bawana, dan haka bawana wato ya kyautata zato gare in dai ka kyautata zato da ubangiji subhanahu wataala cewa Allah zai ji kanka, to Allah zai ji kanka ya bi maka laifukanka. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada kafin mutuwarsa da kwana uku, yace naji manzon Allah yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi. Manzon Allah yace kada ɗayan ku ya sake ya mutu face sai yana mai kyautata zato da ubangijinsa. Kana mai kyautata zaton ubangiji ta'ala zai ji kanka. To wannan malamai suka ce in mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda yake ganin cewa ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa kamar rashin lafiya, to ana buƙatar a wannan lokaci ya rinjaye da bangare na kwadayin jin kan ubangiji subhanahu wataala akan tsoron azabarsa. Don haka kuma Allah ya yabi waɗanda suke bauta masa akan jin tsoron azabar shi kuma da kwadayin aljannarsa, kamar yadda yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. To haka mun yi bayani akan cewa waɗannan ginshikan ibada ne. Farko ka bauta ma Allah akan cikar so da kauna ga ubangijinka. Abu na biyu ka bauta ma Allah akan kana tsoron azabarsa. Abu na uku ka bauta ma Allah akan kana kwadayin rahmarsa. Wannan ukun sai in sun hadu sannan ibada take samun karbuwa. Ka gina ibada akan soyayya da kauna ga ubangijinka, da tsoron azabarshi kuma da kwadayin rahmarshi. Kenan kana kwadayin aljanna ta zamanto makomarka, kuma kana tsoron wuta. Akan haka ake gina ibada. Don haka malamai suka ce duk wanda wato ya bauta ma Allah akan kawai shi soyayya ce tsakanin shi da ubangiji, ba dan kwadan aljanna ba dan tsoron wuta ba, malamai suka ce zindiki ne, ma'ana arni ne. Man abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Kamar yanda zaka yi suna da awa sunan sufiya suna cewa wai su ibada da suke wai suna yin ta wai ba dan kwadan aljanna ba kuma ba dan tsoron wuta ba, kawai su wai soyayya ce tsakanin su da ubangiji. Kamar yadda wani daga cikin su yake cewa wai in ba dan su shehuwa na ba suna aljanna ne zami da ita, yace mu tun daren jiya mun muce da ita, wai kai ne ba kauye wai kana ibada wai saboda aljanna, su sun muce da aljanna, su wai suna ibada ne kawai wai dan soyayya tsakanin su da ubangiji. To ka ce kafi annabi Ibrahim, kafi annabi Musa, kafi annabi Isa, kafi duk manzannin Allah subhanahu wataala, saboda da Allah ya zano su a cikin suratul anbiya har aka zo kan Zakariya alaihi salam. Ubangiji ta'ala cai wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sai yace innahum, wadannan annabawa gaba daya, Ubangiji ta'ala yace kanu yusari'una fil khairati, sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Sai yace wayad'unana, suna bauta mana ragaban dan kwadayin jin kanmu, warahaba kuma dan tsoron azabar. Kaga annabawa ne Allah ya zano, sai yace wayad'unana, suna bauta mana ragaban dan kwadayin aljanna, warahaba kuma dan tsoron wuta. Sai yace wa kanu lana khashi. Kuma haka Allah ya umarce mu a cikin suratul a'raf, sai yace mana wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma ubangijinku khaufan dan tsoron azabarsa, wa qama'a kuma dan kwadayin rahmarsa. Kuma haka ya zano muminai wanda ya gada musu aljanna a cikin suratul sajida, yake cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru. Sai yace tatajafa junubuhum anil madajini yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yace tatajafa junubuhum anil madajini, su ne wanda hakarkarunsu yake nisantar gunkwanci a cikin dare, kwana suke suna ibada. Sai ya ce yad'una rabbahum, suna bauta ma ubangijinsu, khaufan, dan tsoron azaba shi, wa tama'a, wato kuma dan kwaɗayin rahamarsa. Kuma haka can Ubangiji ta'ala ya ce ula'ikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab, sai ya ce wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Haka kuma yace amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi al-aya. To dan haka suka ce duk wanda ya bauta ma Allah ta hanyar so kadai, wai shi kawai soyayya ce tsakanin shi da Ubangiji, shi ba kudan aljanna ba yake, ba tsoron wuta ba yake, to wannan zindiki ne, arne ne, ko shekara dubu yana ibada Allah ba zai karba ba. Sannan sai suka ce waman abadahu, waman abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa haruri. To duk wanda ya bauta ma Allah akan tsoron azabar Allah ita kadai, to wannan ya zamanto dan tawaye musulunci, sune ake kiran su khawarij kenan. Khawarij wanda su sun rinjaye da bangaren tsoro akan kwadai rahama ta Ubangiji subhanahu wataala, dan haka da zaran mutun ya aikata babban laifi kawai sun kafirtar da shi dan mutane. Suka ce wa man abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murtid, duk wanda ya bauta ma Allah ta hanyar kawai kwadai rahamarsa kadai ba tsoron azabarsa ba, to wannan ana kiran shi murji, wanda mun fadi aqidarsu sune murji'a, wadanda su kawai indai kace la ilaha illa Allah ko baka taba yin ibada ba kai dan aljanna ne, duk saban Allah ka kuma baya hana ka shiga aljanna. Malaman suka ce wannan kenan murji'i ne, kenan gaba ɗaya ba ibada ba suke ukun wannan kenan ibada. Sai suka ce wa man abadahu, duk wanda ya bauta ma Allah bil hubbi, a matsayin so da kauna ga ubangijinsa, wal khawfi da tsoron wuta, wal raja'i da kwadayin aljanna, fa huwa mu'minun muwahhid, wannan shine mu'mini mai tauhidi, wanda zai bauta ma Allah akan waɗannan ginshiƙai guda uku, kamalar so da kauna ga ubangiji, sannan jin tsoron azaba ta Ubangiji, wannan kauna ta Ubangiji subhanahu wataala, sannan jin tsoron azaba shi, sannan kwadayin aljannarsa. Sannan malam sai ya ce wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adakalahu fihi, wato bawa ba zai fita daga cikin imani sai idan yayi musa, wato abin da ya shigar da shi cikin imani, an gane ku, sai idan mutum yayi musu. Kenan wannan kamar ya maimaitu ne, tunda a can malam yana faɗa yana cewa innahu la yakfuru ahadu min ahli al-kiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu, malam yace mutum ɗaya daga cikin musulmi baya kafirta a sababin aikata wani laifi matukar bai halitta laifin ba, kenan ba kowane zunubi bane yake kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci, matukar mutum bai halitta ba, in ka halitta aiki na sako to wannan mutum ya kafirta. Amma in dai mutum ya san laifi ne, in dai ba shirka bane, ko ma wani laifi ne yake, in dai ba laifin da zai sanya mutum ya ridda ya fita daga cikin musulunci, to in dai ya san laifi ne, to wannan laifi baya kafirtar da shi, baya fitar da shi daga cikin musulunci. Shine yace malan yastahillahu, shine yace wala yakhruju al-abdu min al-imani, wato bawa ba zai fita daga cikin imani a ce ya kafirta, illa bi shuhudi ma adkalahu fihi, sai idan yayi musan abin da ya shigar da shi musulunci. Kenan menene abin da ya shigar da shi? Ita ce kalimatu shahada, kalima ta la ilaha illallah, da abin da ta kunsa. Yanzu misali idan mutum yayi musan sallah, yace sallah ba wajibi bace, menene matsayinsa? Ya kafirta. Haka idan mutum yayi musan abinda Allah ya haramta, yace wane ne ya hana sata? Yace sata halakci. Idan yayi musan haramcin sata, mutum ya kafirta, domin Allah ne ya haramta ta da abinda ya kama da haka. Kenan in ba wani abu ba na ridda mutum ya zo da shi, to in dai aiki ne wanda yake na sako, matukar bai halitta wannan aiki, to ba zai kafirta ba, zai fita daga cikin musulunci ba. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.